الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammaci na 24 ga watan Rabiul Awwal, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, daidai da 17 ga watan 9 miladiya ta 2025. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabu Tauhid. Littafi ne wallafar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wanda muke bibiyar sharhin Fathul Majid na Al-Allama Al-Imam Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu jami'a, rahimahumullahu jami'an. Wannan kuma shine darasin mu na 23 a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata kusan dai karkare hadisin Ubadah bin Samit muka yi, inda malamin yayi ta kawo mana maganganun malamai game da sharhin wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man shahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna aljannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. To wannan hadisi shi muka dauke shi inda aka dauki kowace gaba aka yi bayanin ta daidai gurgudu. Mun ji me ake nufi da shahadatu an la ilaha illallah a cikin wannan hadisi, sannan mun ji me ake nufi da shahadatu anna Muhammadar Rasulullah a cikin wannan hadisi, sannan kuma mun fahimci me ake nufi da wa anna Isa Abdullah wa Rasulu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, kuma mun ji me ake nufi da imani da kuma gaskatawa da yadda da aljanna da wuta, sannan mun ji kuma me ake nufi da fadin alama kana min al'amali duk a ƙarƙashin wannan hadisi na Ubadah ibn Samit radiyallahu an. Kai tsaye za mu shiga cikin hadisi na gaba dai a cikin wannan babi, in ba ku manta ba muna cikin babin da ke bayani akan falalar tauhidi da kuma irin abinda tauhidi ke yi wa mutum wajen kankare masa zunubi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa lahuma min hadisi itbana فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وانا حديث إمام البخاري يا رويتوش حديث من لمبا تدريه دا عشرين دا بيار دا دبو دا دا داري دا تمانين دا شدا دا دبو بيار دا دريه دا دا دايا دا دبو شدا دا دريه دا دا عشرين دا بيو دا دبو شدا دا داري تارا دا تلاتين دا takwas. Haka Imam Muslim hadithi mai lamba ta 33 ya ruwaici wannan hadithi na sahabi Itban ibn Malik. An gane ko? Da haka hadithi ne wanda yake sahihi, yana cikin ainihin wato sahihain. Malaike ta walahuma fi hadithi Itban, Imam al-Bukhari da Imam Muslim
suna da ruwaya da suka ruwaita a cikin hadithin Itban inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna Allah harrama 'alan nar, tabbas ko shakka babu Allah ya haramta shiga wuta man qala la ilaha illallah, ga duk wanda yace la ilaha illallah. Yabtaghi bidhalika wajha Allah, ma da sharadin ya zamanto da ikhlasi, yana mai neman yardar Allah madaukakin sarki da haka. To zamu ji sharhin wannan hadisi, me ake nufi da fa inna Allah harrama 'alan nar ala man qala la ilaha illallah. Sharhin wannan qauluhu walahuma, da malai yake cewa walahuma ay lil bukhari wa muslim fi sahihaihima bi kamali. Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaici wannan hadisi a cikin ingatattun littattafan su kuma cikakken sa, sun kawo shi hadisin cikakke. Wa hadha tarafun, kenan wannan wani dan yanki ne, wani dan bangare ne min hadisin dawilin, na wani dogon hadisi. Akhrajahu Shaykhani, wanda manyan malaman hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaita. Ka duba lamba ta hudu fi qurratul uyun. اختصره المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا تكيت وانا حديثا ما حديثي نمي سعو وذكر منه ما يناسب الترجمة كوي يا أمبش يا أبند يدي دي دا معنر باب باب فللر توهيدي دكما أبند توهيدي كي كنكري وانا زنبي لك سيدو باشكين وانا دوغ وان حديثي وشغب اشي ذات قسكة وانا بابي ذات ديد مطابقة ديدي وديدا دا عنواني كو ترجم وانا بابي. وهو قوله شيني فتن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, دوان ديتي لا إله إلا الله يَنَا مِنِي مَنْ يردر الله سبحانه وتعالى دهكا. Wannan tayi daidai wannan gabar da ma'anar babin, babin falalar tauhidi. Ashe kaga la ilaha illallah tana shigar da mutum aljanna, ta kuma tseratar da shi daga wuta in ya fade ta, yana mai cika sharuddanta. Wa hadha huwa haqiqatu ma'anaha alladhi dallat alayhi hadhihi alkalimatu min alikhlas, wannan shine haqiqanin ma'anar ta wanda wannan kalma take nuni akai. Min al-ikhlasi, na ikhlasi, tsarkake zuciya da yi dan Allah. Wa nafi shirki, da kore shirka. Wa siduku wal ikhlasu, kaga gaskatawa. Wal ikhlasu, da tsarkakewa, mutalazimani, ba su rabuwa da juna. Da ikhlasi da as-siduku, wa'annan dan juma ne da dan juma in jimalan Bahaushe, ma'ana ba sa rabuwa. La yujadu ahaduhuma, babu ta yanda za a samu daya daga cikin su bidunil akhar, ba tare da an samu dayan ba. In ka samu as-sidqu zaka samu al-ikhlas, duk inda ikhlasi yazo to zaka samu as-sidqu. Fa in lam yakun mukhlisan, domin da zarar mutun ya zama babu ikhlasi, ba me ikhlasi bane, fa huwa mushrikun, ya zama mushriki kenan. Dan da zarar babu ikhlasi, shirka mutun zai kenan. An gane ko? Wa nafi shirki, yake cewa fa in lam yakun mukhlisan fa huwa mushrikun, wa man lam yakun sadikan fa huwa munafiqun. To wanne ne abin yabo a ciki? Wanda bai zama mai gaskiya ba to munafiki ne, wanda bai zama mai ikhlasi ba to mushriki ne. Dan haka rashin ikhlasi shirka kenan, rashin gaskatawa munafurci kenan. Kenan mutun ya faɗi wannan kalmar ba dan Allah ba, to dan waye faɗe ta? Kenan mutun ya faɗi wannan kalmar bai yarda da ita ba, to kaga kenan sai zaman to wayannan sufofi guda biyu mutalazimai ne, ba su rabuwa. Lalle duk inda aka samu gaskatawa za a samu ikhlasi, duk inda aka samu ikhlasi za a samu gaskatawa, ba a samun ɗaya ba tare da ɗayan ba. Domin da zarar an ce babu ikhlasi, to shirka ta shigo. Wa man lam yakun, ku gyara nan gurin, wa man lam liman, kamar na ga ya rubuta mu anan, wa man lam sai ku sa lam, wa man lam yakun sadikan, wanda ko ba da gaske yake ba, fa huwa munafiqun, munafiki kenan. Wal mukhlisu, an yaqulaha mukhlisan lilahiyyata liman la yastahiqquha ghayru wa huwa Allah ta'ala. Shi mai ikhlasi wanda yake fadin wannan kalma ta la ilaha illa Allah da ikhlasi shine an yaqulaha shine mutun ya fade ta mukhlisan lilahiyyata yana mai tsarkake allantaka liman la yastahiqquha yana mai tsarkake bauta ga wanda bai cancantar wannan bautar sai shi wa huwa Allah ta'ala shine Allah ta'ala yana mai tsarkake bauta ga wanda babu wani mai cancantar wannan bautar sai shi waye wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha tauhidu to irin wannan dayantawa da kadaitawa da tauhidi huwa asasul islam shine tubalin musulunci shine harsashin musulunci alladhi qalahu al-khalil alayhi salam wanda badadin Allah annabi Ibrahim khalilur rahman ya fada yace rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina muslimatan lak rabbana ya ubangijinmu waja'alna muslimaini laka ka sanya mu muzamto masu mika wuya gare ka wa min dhurriyyatina ya Allah ka samar daga cikin zurriyarmu ummatan wata al'umma muslimatan laka wadda za ta zama mai mika wuya gare ka haka annabi Ibrahim al-Khalil ar-Rahman ya fada rabbana waja'alna muslimaini laka ya Allah ka sanya bamu mika wuya ga kowa sai gare ka ya Allah kuma ya Allah muna roƙonka cikin zurriyarmu ka samar da waɗanda su ma za su zamto ba su mika wa wani mahaluki wuyansu sai kai subhanahu wa ta'ala suratul baqara aya ta 128 wa qalat bilqis bilqisu wadda kissata tazo cikin suratul namli wadda suka yi zamani da annabin Allah Sulaiman alaihi salam bilqisu tace rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi lallai na zalunci kaina wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin amma na mika wuya ga Allah ubangijin halittu tare da Sulaiman ta dalilin annabi Sulaiman na zamanto mai mika wuya ga Allah ubangijin talikai suratul naml aya ta 44 wa qala al-khalil alayhi salam annabi Ibrahim badadin Allah Allah ya kara ainin aminci a gare shi yace inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin annabi Ibrahim yace inni wajjahtu wajhiya ni kam na juyar da fuskata ban sauraron kowa babu wanda nake kallo da fuskata ina juyar da fuskata ne lilladhi fatara as-samawati ga wanda ainihin wato ya halicci sammai wal ardi da ƙasa hanifan ina mai karkacewa barna ina mai karkata zuwa ga addini wanda yake na daidai wama ana min al-mushrikina bana daga cikin masu yin shirka bana cikin mushrikai suratul an'am aya ta 79 wal hanifu wa ake nufi ko me ake nufi da hanif al-hanif da annabi Ibrahim yace inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa me ake nufi da al-hanif huwa alladhi taraka ash-shirka ra'asan shine wanda ya bar shirka daga tushe ya bar shirka ra'asan wa tabarra'a minhu ya barranta ya nuna ba ruwansa da shirka wa faraka ahlahu ya kuma yi barambaran ya rabu da ma'abota shirka wa adahum ya yi adawa da su wa akhlasa a'malahu al-batina ya tsarkake ayyukansa na boye wa zahira da ayyukansa na bayyane lillahi wahdahu ga Allah shi kadai wannan shi ake kira da al-hanif duk wanda kaji ana abinda ake kalmar al-hanif take nufi shine wanda ya bar shirka daga tushe ya kuma barranta da shirka, ya kuma barranta da masu shirka, ya kuma yi adawa da masu shirka, ya kuma tsantsanta aikinsa na fili da na ɓoye ga Allah shi kadai. Wannan shine ake nufi, kalmar tana shi ita, wato wannan kalma ita ake nufi da alhani. Kama qala ta'ala, kaman yanda Allah ta'ala ce, wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati alwuthqa. Allah ta'ala ce, wa man yuslim wajhahu, duk wanda ya mika kansa ila Allahi zuwa ga Allah, wa huwa muhsinun, yana mai kyautatawa, faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, lallai ya rike igiya kwakwara wadda take mai karfi. Suratul Luqman aya ta 22. Fa islamul wajhi, mika kai, huwa ikhlasul ibadati, shine tsarkake bauta. Al munafi lil shirki wan nifaq, wadda take kore shirka da munafurci. Wannan shi ake nufi da mika wuya, mika kai zuwa ga Allah, ana nufin ka tsantsanta bauta ga Allah. Da zarar ka tsantsanta bauta ga Allah, to tsantsanta bauta kuma ya kore shirka a cikin bautar, ya kore munafurci a cikin bautar. Domin da an samu shirka ya zama babu ikhlasi, da an samu munafurci ya zamanto babu gaskatawa kenan. Ina fata an gane. Da haka gaskatawa da kuma ikhlasi suna kore shirka, suna kore annifaq. Wa huwa ma'anal aya, kuma wannan shine ma'anar ayar, wa nahwaha, da makamantan irin wannan ayar, ijma'an, wannan ijma'in malamai haka suka fassara waɗannan ayoyi. Fa hadha huwa alladhi ya'anihi qawluhu, to wannan kuma shine ma'anar fadin la ilaha illallah, fadin la ilaha illallah abinda take nufi kenan. Wa li hadha, ma'ana mutun ya tsantsanta bauta ga Allah kuma da gaske, ba tare da shirka ba, ba tare da munafurci ba. Walihaza qala ta'ala, dan haka Allah ta'ala yake cewa, faqadis tamsaka bil urwati alwuthqa, duk wanda ya tsantsanta bauta ga Allah bai shirka, kuma ya tsantsanta bauta ga Allah da gaske bai munafurci, to wannan shine wanda ya riko da igiya kwakwara mai karfi, lamfi sama laha, wadda bata tsinkewa, kamar yanda Allah ya faɗa cikin suratul baqara. Wa hadha bi khilafi man yaquluha, wannan fa ya sha bamban da wanda yake faɗin la ilaha illallah wa huwa yad'u ghayra Allah, amma kuma yana kiran wani ba Allah ba. Wannan wani irin tufka da warwara ne? A baki ga mutun yana la ilaha illallah, a kuma lokaci guda yana kiran wani ba Allah ba. Wa yastagifu bihi, kuma yana neman agaji da wannan wanda ba Allah ba, min mayyitin aw ga'ibin, matacce ko kuma wanda baya nan. Mutum ya dinga neman agajin wanda ya dade da mutuwa, wanda Allah ya ce in ka kira shi ma baya ji, ko ya ji ba zai iya amsa maka ba. Amma sai ga mutum ga la ilaha illallah, ga chazbaha a hannu, ga wata yara ta ya a wuya, yana kuma la ilaha illallah, amma yana neman agajin wani ba Allah ba. Kila ma wanda yake neman agajin nasa ya mutu, kila wanda yake neman ya taimake shi, ya tsamo shi daga bala'i, ya wadata shi, ya yi masa kaza, ya yi masa kaza, kila ma ba ma ya nan, shi yana wata nahiyar, shi kuma wanda ake kiran yana wata nahiya daban, ga'ib kenan. Yanzu in banda wato wanda Allah ya batar ba mai shiryar da shi, mutumin da ya riga ya mutu, in ka kira shi me zai maka? Duk da cewa a aqidu irin na wa'annan mutane, su a wajensu wa'annan mutane alloli ne, kuma ba mutuwa suka yi ba. Kai ne kake ganin su a matsayin mutattu, amma su a wajensu duk wanda ya kai matsayin ko gausi, to ai dama kusan kujerar Allah yake hawa. An gane ko? Da haka in ka ce Allah baya mutuwa, to gausi ma baya mutuwa. Ina fata an gane. Da haka a aqidar za ka ga akwai haka. In ba haka ba, ya mutumin da ya mutu yana neman ka taimake shi kai ma da addu'a, da kai masa ziyara, da nema masa gafara, kuma abu ka lalace, kuma ka koma wai shi kake neman ya taimake ka. In babu wata aqida da aka kudurce game da irin wannan, ya mutum zai kira matacce. In ba wata aqida mutum ya kudurce ba, ya mutum yana wata ƙasa, kana wata ƙasa, yana wata nahiya, kana wata nahiya, amma da ka shiga mawuyacin hali a madadin ka kira Allah, sai a ji kana kiransa. Na fata an gane. Amma kuma a lokaci guda kana la ilaha illallah, la yanfa'u wala yadur, wanda kake kira fa baya amfanarwa. in kace ba za ka yi shi ba kai mattawaye ba yanda zai da kai ba zai iya talauta ka ba ba zai iya sa ma cuta ba ba zai iya kashe ka ba ba zai iya amfanar da kai ba sannan kuma ba shi da ikon cutar da kai shi wanda kake kira wanda ba Allah din ba bai amfanarwa bai cutarwa akwai rashin basirar da ta wuce ka saki mai amfanarwa mai cutarwa ka kama kafar wala ka kama wanda bai amfanarwa baya cutarwa kama tara alaihi aktharul khalq kaman yanda mafi yawan bayin Allah za ka gansu akan haka mafi yawan mutane irin kuma wannan yanzu aka ce ana wani taro na irin masu wannan aqida zaka sha mamakin yawan su wannan shike nuna maka duk da karantar wannan da ake tayi da karantar da mutane tauhidi har yanzu fa akwai wanda sun yi nisan da ba sa jin kira suna nan akan irin wannan aqidu wadanda sun ci karo da kowace irin aya ta alqur'ani sun ci karo da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci karo da aqidun musulunci shi yasa malam yake cewa kama tara alaihi aktharul khalq kamar yanda zaka ga mafi yawan halittar Allah suna kan wannan batan fa haula'i to irin wadannan wa in qaluha wai koda sun fadi la ilaha illallah faqad talabbasu bima yunaqidha to hakika sun riga sun cakudata da abin da zai warware ta da kaman mutum wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'd quwwatin an kafa kenan mutum ya tufka kuma ya warware lalle kam gashi ya ce la ilaha illallah amma kuma yana fada yana warware ta domin duk aikin da yake aikatawa aiki ne mai warware la ilaha illallah fala tanfa'u qailuha dukko wanda yake fadin la ilaha illallah amma yana bautar wani ba Allah ba yana kiran sunan wani ba Allah ba yana roƙon wani ba Allah ba to fadin la ilaha illallah sa ba za ta amfane shi ba fala tanfa'u qailuha mai fadin la ilaha illallah fa ba za ta amfane shi ba illa bil ilmi bimadluliha nafiyan wa ithbatan sai fa mutun ya san abinda wannan kalmar take nunawa wajen korewa da tabbatarwa lalle kalmar la ilaha illallah da kake fada ba za ta yi ma amfani ba sai ka san me take korewa ka kore me take tabbatarwa ka tabbatar babu yanda za a yi kana tabbatar da abinda ta kore kana kore abinda ta tabbatar kuma ka ce la ilaha illallah za ta amfane ka ta ina ba za ta amfane ka ba domin kalma ce mai harshe guda biyu mai bangare biyu tana korewa tana tabbatarwa lalle akwai abinda ta kore akwai abinda ta tabbatar shin ko ka san me ta kore kuma ka kore abinda ta kore shin ko ka san me ta tabbatar ko ka tabbatar da abinda ta tabbatar to in ka san haka ka tabbatar da abinda ta tabbatar ka kore abinda ta kore to la ilaha illallah ka za ta amfane ka wal jahilu bi ma'anaha amma kaga wanda ya jahilci ma'anarta kawai kamar aitan nasa ya tashi ne ya ji ana ta fadar ta bai taba zama ya ce wa wani malami yi mun fashin baki mai la ilaha illallah take nufi ba dan kar in zo kuma ina fadar ta ina aikata abinda take yake bata ta ina san in dan ko ka samu wani littafin karanta dan in san ma'anar la ilaha illallah lalle wanda ya jahilci ma'anarta wa in qala ha koda ya fade ta la tanfa'uhu ba za ta amfane shi ba li jahalihi bima wudi'at lahu alwad'u alarabi domin saboda ya jahilce abinda ma'anar kalmar take abinda ma'anar take nufi al'azibi da tsari irin na larabci allazi urida minha wanda abinda ake nufi da wannan kalmar in baka sani ba min nafin shirki na kore shirka to wajibi ne ka san wannan kalma ce ta kore shirka wa kadhalika idza arafa ma'anaha haka wai koda mutun ya san ma'anar la ilaha illallah bi gairi tayaqunin laha amma bai yadda da ita ba bai sakankance ya saki jiki da ita ba fa inin tafa fa idan tafal yaqinu to da zarar an kore al yaqinu tabbaci da sakin jiki da kalmar waqa ash-shakku to kuma shakka za ta zo to kuma shi ma wanda yake da shakku game da la ilaha illallah ba za ta yi masa amfani ba da zarar an samu rashin sakankancewa da sakin jiki da wannan kalma to wai ko ka fada ba za ta yi ma amfani ba domin wannan alama ce ta kana da ayat tambaya da shakka akan la ilaha illallah wa mimma quyyidat bihi fil hadith yana daga cikin abin da aka yi wannan kalma da baibayi da shi fil hadithi a cikin hadithi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ghaira shakin wanda yace la ilaha illallah ba yana mai shakka ba kaga kenan wanda yace la ilaha illallah yana mai shakka ba za ta amfane shi ba na fata an gane kamar yanda wanda ya jahilce ta ba za ta amfane shi ba to wanda yake shakka akan ta ma ba za ta amfane shi ba bala tanfau illa man qalaha kalmal la ilaha illa allah ba za ta amfani mutum ba sai wanda ya fade ta bi ilmin wa yaqinin ya fade ta da ilimi ya san me ta kunsa ya san ma'anarta wa yaqinin ya kuma yarda da ita ya kuma saki jiki da ita li qaulihi sabida manzala ce sidqan min qalbihi da gaske har zuciyarsa khalisan min qalbihi kuma wato da ikhlasi ya fadi kalmar la ilaha illallah daga zuciya take wa kadhalika man qalaha ghayra sadiqin haka wanda ya fade ta ba mai gaskata ta ba fi qaulihi cikin fadin sa fa innaha la tanfa'uhu ita ma shi ma ba za ta amfane shi ba li mukhalafatil qalbil lisan saboda zuciyarsa ta saba da abin da harshen sa yake fada babu yanda za a yi mutumin da bai gaskata ta ba to fadin ta a baki ba zai amfane shi ba ga a baki yana fadin la ilaha illallah amma a zuciyarsa bai yadda ba ka halin munafikin shi kuma wannan kaman halin munafikai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un in sun hadu da mu'minai su ce muna tare da ku in sun hadu da shaydanu ƴan uwansu kafirai su ce ai ma muna tare da ku ai izgili muke waɗancan na fata an gane wannan shine halin munafikai da haka ko kaji yana fadin ta a baki to bata je zuci ba alladhina yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim sune waɗanda suke fada ta fatan bakin su abinda ba shi bane a cikin zuciyarsu wa kadhalika halul mushrik haka ma halin mushriki fala tuqbalu min mushrikin ba a karban la ilaha illallah daga mushriki limunafati shirki lil ikhlas saboda shirka ta ci karo da ikhlasi wa limada lat alayhi hadhihi alkalima mutabaqa da kuma abinda wannan kalma take nunawa daidai wa daidai wanda ya dace fa innaha dallat domin kalmar tana nuni ala nafi shirki akan kore shirka wal bara'ati minhu da kuma barranta daga shirka wal ikhlas lillahi wahdahu da kuma tsarkake ibada ga Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya mudabaqatan to wannan kalma ta yi daidai da wannan ma'anar wa man lam yakun kadhalika da haka duk wanda ya zama ba haka ba lam yanfa'ahu qawluhu la ilaha illallah fadin la ilaha illallah ba zai masa amfani ba kama huwa halu kathirin min abadatil awthan kaman yanda wannan shine halin da yawa daga cikin masu bautar gumaka yaquluna la ilaha illallah suna cewa la ilaha illallah wa yunkiruna ma dallat alaihi amma suna inkarin abinda la ilaha illallah take nunawa min al ikhlasi na tsarkake ibada ga Allah wa yu'aduna ahlahu kuma suna adawa da gaba da waɗanda suke cewa la ilaha illallah ko ma abuta la ilaha illallah wa yansuruna shirka suna taimakon shirka wa ahlahu da mushrikai wa qala al-khalil alayhi salam li abihi wa qaumi shi yasa annabin Allah khalilur rahman annabi ibrahim badadin Allah yace wa mahaifinsa da mutanansa yace innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un annabi ibrahim yace innani bara'un mimma ta'buduna ni kam babu ruhana da abinda kuke bautawa haka ya kalli mahaifinsa ya kalli mutanansa yace ni kam ku sani bara'un mimma ta'buduna babu ruhana da abinda kuke bautatawa illa alladhi fatarani sai dai kawai fa wanda ya halicce ni fa innahu sayahdin domin shine yake shiryar da ni waja'alaha kalimatan ya sanya wannan kalma ta tauhidi kalimatan ta zama kalma baqiyatan mai wanzuwa fi aqibihi a cikin zurriyarsa la'allahum yarji'una dan su dinga komawa zuwa gare ta suratul zukhruf aya ta 26 zuwa ta 28 wa hiya la ilaha illa allah wata kalma ce waja'alaha kalimatan da yace waja'alaha kalimatan wata kalma kenan ita ce la ilaha illa allah وقد عبر عنها الخليل بمعناها ita ce wadda annabin Allah Ibrahimul Khalil ya fassara ta da ma'anarta allazi wudi'adahu irin ma'anar da aka ajiye ta wato da wannan ma'anar wadallat alaihi kuma ya fade ta da ma'anar da take nuna domin da yace innani bara'un mimma ta'buduna la ilaha kina illa allazi fatarani fa innahu sayahdin illa Allah kina da aka sai ya fadi ma'anarta bai fadi ta kalmar ba sai ya fadi ma'anarta domin innani bara'un mimma ta'buduna ta dauki gabar farko ta kalmar la ilaha illallah illa allazi fatarani ta dauki kuma gaba ta biyu ta la ilaha illallah wa hiya albara'atu min ash-shirk shine barranta daga shirka wa ikhlasu li'ibadati lillah da tsarkake bauta ga Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya kama taqaddama taqariruhu kaman yanda tabbatar da wannan ya riga ya gabata wa kadhalika man qalaha haka wanda yace la ilaha illallah wa lam yaqbal ma dallat alaihi amma yaki karbar abinda kalmar take nunawa min al ikhlasi na tsarkakewa kana qawluhu li hadhihi al kalimati kadiban minhu fadin wannan kalma daga bakin sa ƙarya yake domin ya ruguje abinda kalmar take tabbatarwa ya fade ta amma bai karba abinda kalmar take nunawa ba shine mai ikhlasi to tunda babu ikhlasi a cikin fadin la ilaha illallah din sa to ya zamanto ƙarya yake a cikin fadin ta bal kada akasa madlulaha bal ma ya fada akasin abinda take nunawa fa asbata ma na fathu sai kuma ya tabbatar da abinda take korewa mina shirki na shirka ita kalmar shirka ikhlasin shirka take korewa shi kuma sai ya kiyadda da ikhlasin kaga kaman yana tabbatar da abinda ikhlasi yake korewa shine shirka wa nafi ma athbatathu min al ikhlas ya kuma kore abinda wannan kalma take tabbatarwa na ikhlasi fa hadha alladhi dhakarnahu wannan bayanin da muka ambata huwa halul aktharina shine halin da mafi yawan mutane suke kai min hadhihi al ummati daga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-quruni thalathati tun bayan karnukan nan guda uku mafi afalala karnin annabi sallallahu alaihi wasallam karnin da ya biyo bayan sa karnin da ya biyo wanda ya biyo bayan sa dama annabi ya yabo wadannan yace mafi alherin qurun karnuka centuries sune wadannan siri centuries na farko karnin wato sanctuary da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka rayu sai kuma sanctuary da ke biye da wannan sai kuma sanctuary kaga kusan shekara 300 kenan to daga shekara ta 300 zuwa kuma yau shine kuma duk wata hayaniya da rudani da hargitsi da hargitsawa mutane addini da lalatawa mutane aqido mafi yawanci duk daga nan ne kuma wa sababu zalika kuma duk dalilin haka aljahlu bi ma'anaha jahilta ma'anar la ilaha illallah duk shi ya haifar da haka wattiba'ul hawa da kuma bin san zuciya fayasdifahu san zuciyar ne yasa ya bujire ya bujirar da shi anittiba'il haqqi daga bin gaskiya an gane ko wama ba'athallahu bihi rusulahu wannan shi ya haifan masa da bujirewa abinda Allah ya aiko manzanninsa da shi min tauhidihi na kadaita shi allazi huwa shar'ahu wanda shine shari'arsa wato allazi shar'ahu kai wanda ya shar'anta shi li ibadihi ga bayinsa wa radiyahu lahum kuma ya yarje musu da shi wannan kamar magana ce wanda muka dauko ta a cikin littafin qurratul uyun ko to sai mu koma cikin ainihin wato karatun mu wa itban hadithin kamar yanda muka ji hadithin da muka karanta a yau hadithin itban to zamu ji wane ne itban ana karanta sunan sa bi kasril muhmala da yuwa ainun din kasra e ba'da musannatan fawqiyatan ba'daha musannatan fawqiyatan bayan ainun din sai kuma ta ta'un mai dugo guda biyu a sama thumma muwahadatan sannan sai kuma ba mai dugo guda daya a kasa an gane ko kun san a wancin akwai lokutan da aka dinga yin karatu babu dugo ba wasali an gane ko to in aka zo aka ce ma ga rubutu ba dugo kwata kwata ba alamar nan ta'unce ko sa'unce ko kaza ne sannan kuma babu wasali kaga karatun zai zama da mushakka to a daidai irin wannan lokacin ne zaka ga malamai suka dinga irin wannan aikin dan in ka zo kakka fadi kuskure sai a ce wannan kalmar da ka gani to ga dabdinta shi yasa sai ya ce maka bi kasril muhmala a cikin jumlar a cikin kalma in ka kalla wanne ne muhmala ainun din wato da yiwo wanda ba shi da dugon nan kisra ainun kenan sai ce bayan shi kuma sai kuma musannad ya biyu fauqiyatan asama kaga ta kenan sannan sai kuma bayan mai dugo biyu a sama sai ce sai kuma mai guda daya ba kenan an gane shine itban ibn malik itban ibn malik ibn amr ibn al-ajlan al-ansari mutumin madina ne wannan sahabin itban bin malik min bani salim ibn auf dan kabila bani salim bin auf ne sahabiyun mashhur sahabi ne shahararre mata fi khilafati muawiya itban bin malik ya rasu ne a lokacin khalifancin sayyidina muawiya radiyallahu anhum ajma'in wannan shine itban bin malik واخرجه البخاري وان حديث ابن عتبان بن مالك امام البخاري يا فتر ده شي في صحيحه ا cikin sahihin littafin sa bi sanadihi da isnadin sa an qatada daga qatada qala qatada yace haddathana anas ibn malik yace anas dan malik ya karantar da mu ya zantar da mu hadisi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa muadh radifu manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya goyo muadh a bayan sa alal rahal akan abin hawa akan jaki ya hau jaki sai ya goyo Mu'az akan jakin qal suna cikin tafiya sai yace ya Mu'az yace Mu'azu ala labbayka ya rasulullahi wa sa'daik qala ya Mu'az sai annabi ya masa shiru kaga ya ji annabi ya kira shi amma sai annabi kuma daga kiran da ya amsa shi kuma sai ya shiru sai aka ci gaba da tafiya can sai annabi ya saka cewa Mu'azu yace labbaika ya rasulullahi wa sa'daik annabi bai ce masa komai ba sai aka ci gaba da tafiya ana cikin tafiya yace ya kai Mu'az sai yace labbaika ya rasulullahi wa sa'daik kaga sai da annabi ya tattara hankalin Mu'az yanzu Mu'azu gaba ɗaya hankalinsa ya tattaro annabi ya kira shi sau uku lalle akwai abin da annabi yake so ya gaya masa wannan wani salo ne na tattara hankalin mutun dan ka bashi wani karatu kaga yace Mu'az ya amsa mai kun yace to kaza 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 sai annabi bai bashi amsa bai ce masa komai ba sai kuma kiran sa na biyu ya kuma kiran sa na uku to bayan kiran sa na uku ne sai yake cewa ma min ahadin babu wani mutum daya yashhadu alla ilaha illa allah da zai shaida babu abun bautawa da gaskiya sai allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ya yadda annabi muhammadu manzon allah ne sidqan min qalbihi kuma da gaske har cikin zuciyarsa illa haramahu Allahu ala an-nar illa haramahu Allahu ta'ala ala an-nar manzo Allah ya ce Mu'azu sai Allah ya haramta wannan mutum shiga wuta duk wanda yace la ilaha illa Allah yace ya yadda da babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ya yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma daga cikin zuciyarsa yadda take manzo Allah ya ce Allah zai haramta masa shiga wuta qala Mu'az yace ya Rasulullah ya maikin Allah afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru shin bazan bawo mutane labari ba su ma su farin ciki da murna qal manzo Allah ce idan yattakilu a in ka gaya musu sai su tawakkali ma'ana sai su dogara akan wannan su ki tashi su ƙara dagewa su zabura da aiki daga kaka gaya musu fa akhbara biha Mu'az 'inda mauti to sai Mu'az ya faɗi wannan hadisin shi yasa mun wayan zaka ruwaito mana har muka ji shi saboda Mu'az da yazo mutuwa sai ya faɗi hadisin ta'assuman saboda kubutar da kansa daga zunubi saboda kar ya je wajen Allah ya tuhume shi da ya boye ilimi na fata an gane yanzu tunda annabi ya bar duniya shi ma kuma gashi ajali ya zo masa to sai ya faɗi wannan hadisin me yasa Mu'az da bai faɗa ba annabi ya ce ka a gaya mutane fa yattakilu me yasa yanzu ya faɗa saboda kai ya mutu kuma ya boye ilimi ya je Allah ya ce masa yana cikin wanda suka boye ilimi ba su ilmantar da mutane ba an gane ko wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 128 Imam Muslim hadisi na 32 wasaqa bi sanadin akhar ya kuma kawo shi da wani isnadin daban حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال أفلا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا أولا الرواية كما يكتوى معتمر يكتوى ناجم هيفين ينتوى ناجم أنس دم مالك ياتي ذكر لي أم فتا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي ومعاذ بن جبل وترانا yace da shi mallaki Allah ya kai Mu'az duk wanda ya hadu da Allah ya rayu ya mutu ya koma zuwa ga Allah la yushriku bihi shay'an bai hada Allah da wani ba a cikin bauta bai yi wa Allah shirka ba da khalal janna zai shiga aljanna wannan yana daga cikin falalar da muke ta karantawa a cikin wannan babi na falalar tauhidi falalar la ilaha illallah na daga cikin falalar ta duk wanda ya mutu da ita ba shirka zai shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'az yace afala ubashirun nas wannan irin abin alfahari abin albushir kai bazan yi wa mutane bushara ba qala la annabi yace haka kai musu bushara inni akhafu an yattakilu ina tsoran kada su dogara a iya wannan mutun da yayi tauhidin ya rike shi gangam sai ga ya dan rage yawan sallah ya rage azumin nafila ya dan rage qur'ani ya rage kaza ya rage yin sadaka ya rage taimako ya rage kaza me yasa saboda ya riga ya kama dahir gani zai tunda ya kama dahir kuma shiga aljannan nan ko an shiga ai maratib darajat ne so manzo Allah so yake in ka tashi shiga aljanna ka samu daraja madaukakiya a cikin aljanna shi yasa in aka bakka da iya wannan za ta kai ka aljanna amma kuma ai mun karanta a hadisin abinnan Ubadah bin Samit cewa za mu shiga aljanna ne fa gurgudan aikin mu lalle za shiga aljanna amma gurgudan aikin mu daidai aikin ka daidai ainihin wato darajar da zaka samu a aljanna to kaga ire-iren waɗannan hadisan aka kyale su a wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai mutane su dogara da iya abin da suke da shi na tauhidi sai ga kuma mutum baya dagewa yayi wasu abubuwa na alkhairi da zai samu daraja madaukakiya a aljanna zaka kyale su wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 129 قلت سينتي فبين بذلك بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله كاغا سيبين أتكون ونن حديث معنى شهادة أن لا إله إلا الله دمياتي ملك إيا الله لا يشرك به شيئا شيني شهادة أن لا إله إلا الله وأنها دمين إتا تتضمن ترك الشرك كلمة تيكو جملة تيود تاقنشي واسيد الشركة liman qala haga duk wanda ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah bi sidqin da gaske wa yaqinin da yadda wa ikhlasin da kuma ikhlasi tsarkakewa qala shaykhul islam wa ghayru shaykhul islam ibn taymiyata al-harrani rahimahullah wa ghayruhu da wannan sa fi hadha al-hadith wajan fassarar wannan hadithin wa nahwihi da ire-iren sa sai yace annaha ita fa liman qala ha wannan hadisin ana magana akan wanda ya faɗi kalmar shahadan nan wa mata alaiha ya mutu akanta wanda ya faɗe ta kuma bai canza ba haka ya rike wuta wajen tauhidi ba kama kafar yaro da watsi da shirka da masu shirka shi ma ba kama kafar yaro a haka ya taho har kuma ya mutu kama ja'at muqayyadatan kaman yanda wata ruwayar ta zo an yi mata kaidi bi kaulihi da fadin sa khalisan min qalbihi ghayra shakkin fiha bi sidqin wa yaqinin wannan sai yake gaya maka ashe la ilaha illallah da mutun zai zauna yayi sau dubu yayi tai har yayi goma yayi gomi ko yayi zufa wani ma yana tsalle yana bugun kirjin sa yana yin ta wai ba shi bane abin da ake bukata ana so ka fade ta bi sidqin wa yaqinin wa ikhlasin wai in babu wannan fadin ta bashi da wani amfani koda kai ta yawo kwararo kwararo lungu lungu titi titi kana tayinta matukar kana fadin ta ba da gaske ba a cikin zuciyarka ba da yaqini da yadda da ita ba ba da ikhlasi ba wallahi ba ta da amfani kuma ba za ta amfane ka ba an gane ko fa inna haqiqatat tauhid domin haqiqanin abin da ake nufi da tauhidi injizabur ruhi ila Allah shine rai ya fuzgu ya jawo zuwa ga Allah subhanahu wataala jumlatan gaba ɗayan sa faman shahida Allah ilaha illa Allah shi yasa duk wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah khalisan min qalbihi kuma da ikhlasi da tsarki daga zuciyarsa da khalal jannata annabi yace zai shiga aljanna li'anna al-ikhlasa domin ikhlasin huwan jizabul qalbi ila Allah shine ai zuciya ta jawo zuwa ga Allah ta'ala bi an yatuba min adh-dhunubi shine mutun ya tuba daga zunubi taubatan nasuhan kuma tataccen tuba fa in mata ala tilkal hal nala zalik idan mutun ya fadi kalmar shahada ya fadi la ilaha illallah da ikhlasi daga zuciyarsa take zai shiga aljanna saboda ikhlasin shine zuciya ta fusgu zuwa ga Allah ta hanyar mutun ya tuba ingantaccen tuba tataccen tuba to in mutun ya mutu a haka nala zalika ya samu wannan matsayin ya dace da wannan darajar fa inna qad tawatarat al ahadith domin hadisai masu tarin yawa da sun kai mutawatirai sun zo bi annahu cewa shi ya khruju minan nari zai fita daga wuta wane ne man qala la ilaha illa Allah duk wanda yace la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min al khair kuma ya zamanto an samu alheri a zuciyarsa ma ya dhinu sha'ira gwargwadon nauyin kwayar sha'ir alkama wa ma yazinu khardalatan da abin da yake nauyin kwayar komayya wa ma yazinu zarratan da abin da yake nauyin kwayar zarra ma'ana wai duk wanda ya mutu da kalmar shahada komai kankantar aikin da ya aikata bayan kalmar shahadar ya sha na fata an gane ya sha kalmar shahada ta shiga cikin skelin awon mutum eh to koda dan aikin da yi ba wani mai yawa bane ko ya shiga wuta zai fita na fata an gane shine ma'ana ya khruju minan nar zai fita daga wuta wane ne sai aka ce man qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhair abinda aka iya samu a cikin zuciyarsa na alheri ma yazinu sha'iratan bai fi nauyin kwayar alkama ba aw ma yazinu wa ma yazinu khardalatan ko bai fi nauyin kwayar komayya ba wa ma yazinu zarratan bai fi nauyin kwayar zarra ba na alheri a zuciyarsa amma fa akwai kalmar shahada a ciki ya kai labari wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 7410 Imam Muslim hadisi na 193 dimnu hadisi shafa'a at-tawila yana cikin kunshin hadisin cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsawo din nan wa tawatarat hadisai mutawatirai sun zo bi anna kathira mimman yaqul cewa da yawa daga cikin masu cewa la ilaha illallah yadkhulu an-nara kuma za sai ga mutun ya shiga zai shiga wuta thumma yakhruju minha da yawa daga masu cewa la ilaha illallah zai iya yuwa su shiga wuta thumma yakhruju minha sannan kuma mutun zai fita daga cikin wutar hadisi da yawa sun zo akan haka mutun yana cewa la ilaha illallah amma kila ya aikata wani sabo da wani laifi da Allah bai yafe masa ba sai ya kai shi wuta yayi zaman kaso a cikin wuta gurgudan yanda Allah ta'ala ya so sannan sai kuma ya fito da shi wa tawatarat hadisi mutawatirai sun zo bi anna Allah harrama 'alan nar cewa Allah ya haramta wa wuta an ta'kula athara sujud ta ci gurbin sujada min ibn adam na dan adam gabobin da mutun yake yin sujada koda Allah bai yafe masa zanubansa ba an sa shi a wuta wuta ba ta da ikon cin gabobi gurabun sujada ba ta ci ka san manzo Allah ya faɗi cewa ana yin sujada akan gabobi guda bakwai ko akwai tafukan hannaye guda biyu akwai guyoyi guda biyu akwai gefen kafafuwa guda biyu akwai hanci da goshi ko to wa'annan wuraren su ake kira da atharus sujud to wuta ba ta cin wa'annan wuraren na dan adam fa haula'i kanu yusalluna kaga wadannan sun kasance suna yin sallah wa yasjuduna lillah suna kuma yin sujada ga Allah wa tawatarat hadisi mutawatire kuma sun zo bi annahu cewa ya harumu 'alan nar yana haramta ga wuta man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah wa shahida alla ilaha illallah ya kuma shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ya yadda annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam hadisi mutawatire sun zo cewa zai shiga aljanna lakin ja'ad muqayyada sai dai waɗannan hadisan sun zo da iyaka sun yi da baybayi bil quyud thiqal sun zo da wani kaidi sun zo da wani da baybayi mai nauyi wa aktharu man yaquluha la ya'rifu al-ikhlas da yawa daga cikin masu fadin la ilaha illallah zaka kuma mutum bai san ikhlasi ba wa aktharu man yaquluha mafi yawan masu fadin la ilaha illallah inma yaquluha taqalidan mutum yana fada ne dan haka ya taso ya ga ana yi ya taso ya ji ana fada ta kawai shi ma yake fada wa au adatan ko kuma al'ada ya mai da ita al'ada dan kaji yana la ilaha illallah karka dauka ya dauke ta a ma'auni irin na shari'a ya dauke ta a matsayin al'ada ya tashi ya ji ana yi shi ma yana yi walam yukhalid al-iman bashashata qalbi to irin wannan za ka ga imani bai riga ya cakudu da hasken zuciyarsa ba ina fata an gane muna da lokaci to lokaci yayi to sai mu tashi wa ghalibu man yubtanu inda al-mauti wa fil quburi amsalu haula mafi yawan waɗanda ake jarraba su yayin mutuwa da kuma a cikin kabari irin waɗannan ne waɗanda suke fadin la ilaha illallah ba tare da sun san ma'anarta ba kawai suna fadin ta ne saboda haka suka ji ana fada sun maida ita al'ada ko taqalidanci to insha Allah in muka zo darasi na gaba zamu ji kuma karin bayani akan haka abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am yeah ku kashe shi kenan akwai